To sai Dahiru Bashir ya kasa yake cewa masu dadewa a sujjada karshe bayan liman ya dago shin suna da wata madogara?
To ba inda aka ce ita sujjada karshe ta sha bamban da sauran sujjodi ake a sallah. Sujjada da ake yi a sujjada farko da sujjada ta biyu da sujjada ta uku ba ce a bambance su ba tsakanin su da sujjada ta sauran sujjodi, ko a ce sujjada karshe ta fi tsawo. Aka sima inda watakila ma aka duba wasu hadisai na sallolin Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga cewa yayi tsayuwa mai tsawo, yayi ruku'u qariban min qiyamihi, ruku'un yayi kusa da tsayuwarsa, ya tafi sujjada qariban min ruku'ihi. Haka sai ka ga cewa in ya taso raka'a ta biyu an ce yayi ta bata kai ta farko ba, ita ma ruku'un ta da sujjada ta basu kai na farko ba, kaga ashe kenan sujjada karshe sai da ta fugajarta akan ta farko. To ya aka shi wannan ya juyar da abin ya kasance sujjada karshe ita ce ta fi tsawo. To wasu mutanen sukan yi wasu abubuwa haka da ka, sai ga cewa ya sa wa kansa ko ya dora kansa akan wani abu na ibada wanda shi karan kansa a lokacin da yake abin bai san ba zai iya ce maka ga nasi ba, amma dai ya dora kansa akan haka. To kuma in tafiya ta yi tafiya da duk aka zo aka nemi ya kawo nasi, to kuma sai shiga kame-kame, shiga lalibe-lalibe, tunda a lokacin ne zai nemi nassin da kuma zai ce zai taimaka masa akan abin da yake. Amma a sani na babu wani nassi da ya nuna cewa ita sujjada karshe ta fi tsawo akan sauran sujjudodi da mutum yake a sallah. Yin haka a daukan cewa wata ibada ko wata sunna ce ko wani falala ce, babu shakka wannan zai shiga babin bid'a a addini. Haka mutane kokari su kwatanta bakin gwargwado, kwatanta sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansu ba tare da ƙara wani abu wanda yake ba shi da tushe ba.